بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا متن أصبر ترى قوات شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو لا دري هؤلاء تلاتين تقص ديدا دي شدا قوات مي شكرا ميلادية تدبو بيرو قوم شعبكوي wannan shine kaset na 122 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka ta sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad موسوعه تاريخ من زن الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم التافي ne komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da addini da tsarin ainihin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malamai suna jinjina ga al-Imam Ibn al-Qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi alhalin ya tafi tafiya aikin haji a inda ya bar kasar su ta ainihin Dimashku ya tafi kasar Makka don aikin haji ba tare da littafin shi da iyalan shi a kusa da shi ba. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Ba mu gushe ba, muna bibiyan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya a inda yake tattauna mana ainihin wato masail wanda suke da alaka da hujjatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Za mu tashi a inda yake cewa faslun thumma madha hatta idha kana bil usayati bainar ruwaitha wal arj, yace ga wata gaba a cigaba da bayani akan ainihin wato labarin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga kasar Madina zuwa kasar Makka don yin aikin hajjin nan shahararre da aka fi sani da suna hijjatul wada. Yace thumma madha sannan manzon Allah ya cigaba da tafiya hatta idha kana bil usaya, har sai da yazo wani waje da ake ce mishi al-Usaya, wani dan kauye ne wanda ke tsakanin kasar Makka da Madina. Daga garin Madina a yanzu sun ce mil 70 ne zuwa kauyen bainar Ruwaitha wal Arj. Wannan kauye yana tsakankanin wasu kauyuka guda biyu, Ar-Ruwaitha da kuma Al-Arj, wato ya isin saka shi a tsakiya. Idza zabiyun khafiqun, aka zo wannan waje sai ga wani ainihin wato zabiyun, shine a ce barewa kenan, hafiqun, wadda take ta kwanta tana bacci, fi zillin fihi sahamun, tana bacci a cikin wata inuwa, fihi sahamun, kuma a jikin barewan akwai makami ko kibiya da aka riga aka soka mata. Wato ba bacci ne take na jin dadi ba, bacci ne na zafin ciwo da ainihin tayi gudu, gudunta ya kare, alama akan cewa wani dan farauta maharbi ya harbe ta, ta ruga da gudu fito ta tsaya a wannan wajen. Fa amara rajulan an yakifa indahu, sai annabi alayhi salatu wassalam ya sa wani mutum ya tsaya a wannan wajen, ya tsaya kar ya wuce, la yuribuhu ahadun minan nas, saboda kar a samu wani daga cikin mutane ya ainihin cutar da wannan barewa, saboda yanzu su masu ihrami ne, ita kuma dabbar farauta ce, to bai halasta su taba ta ko kuma su karasa ta ba. Hatta yujawizu, haka suka ta tafiya har suka wuce ga baki ɗayan su. Wannan wani bangare ne na wani ainihin wato hadisi da ya gabata a baya, tabbatacce ne. Wal farqu baina qissati dhabi wa qissati al-himar, malam yace bambanci ne dake tsakanin wannan kissa ta cewa su manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sun ga ainihin wato a barewa sun rabu da ita, can kuma an kawo musu naman jakin dawa kuma sun ci, annal ladhi sada al-himara kana hilala, wanda yayi farautar wancan jakin dawa din ya kasance shi bai yi niyya aikin haji ba, bai daura harami ba, falam yamna min akli, dan haka babu abin da zai hana a ci, domin wanda yayi farautar shi ya halasta a gare shi, kuma ba yayi ne dan waɗannan mutane da ke cikin ihrami ba. وهذا لم يعلم أنه حلال أو وهم مهرمون شكو ونم بأساني بشن بأسان وهي يفروتبا لكن دون متنة وند بأساني با بل انتنا عتنتن شنينا تشكين إهرامي ني سيدا ما نامن بحالة سبكينا كوكو بايا تشكين إهرامي sannan zai halasa kaga tunda ba a tantance ba ba aiki da abin da yake majhuli sai suka dauki ainihin ihtiyat suka dauki azima da ihtiyat kasancewa su suna cikin yanayi da ainihin ihrami falam ya'zan lahum fi akli da haka annabi alayhi salatu wassalam bai ba su izini su ci wannan nama ba wa wakkala man yakifu indahu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yasa wani ya wakilci ya tsaya a wajen لئلا ياخذه احد حتى يجاوزه دان kada wani a cikin tawagar su bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani a cikin tawaga a can baya shi kuma yaje ya kama wannan dabba ko ya karasa ta ba wa fihi dalilun ala anna qatlal muhrim lis-saydi yaj'aluhu bi manzilati al-mayta fi adami al-hil wannan dalili ne akan cewa idan mutumin da ke cikin harama ya kama dabbar farauta to wannan dabbar farauta ɗaya take da mushe wajen haramcin namanta ɗaya take da mushe wajen rashin halasci idh law kana halalan lam tabi' maliyatu da don ko da halas ne to da ainihin wato ba a tozartar da kasancewar shi dukiya ba da in ba za a ci ba ma za a iya ɗauka a siyar amma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kowa ya taba kamar yadda mushe bai halasta a ci shi ba haka kuma bai halasta a siyar ba in banda fata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya togace game da dabbobi bisa shi to haka naman farauta idan mutumin da ke aikin haji yayi farautar nama wannan naman bai halasta a ci ba kuma bai halasta ainihin wato siyar ba don haka ya zama mushe kenan sai dai ayar fasdun thumma sara hatta nazala bil arj sannan bayan da ya wuce wannan gari mai suna al-usaya sai ya ci gaba da tafiya har ya dai ya da zango a al-aruj wannan ita ma al-aruj wani gari ne wata alƙarya ce da ake yin tafiyar kwanaki kafin a iso gare ta daga ƙasar Madina eh hatta idza nazala bil arj nam har ya kai ga ya sauka al-aruj wa kanat zimalatuhu wa zimalatu abi bakrin wahida sai zama talalar raƙumin sa da raƙumin sayyidina abubakar radiyallahu anhu watin talala ce guda ɗaya kanat ma'a gulamin li abi bakr kuma wani bawa ne na sayyidina abubakar shi yake jan wannan igiya ta raƙuman guda biyu fajalas rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah a wannan zango da suka yada sai samu riya zauna wa abubakar ila janbihi sayyidina abubakar kuma yana zaune kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa aisha ila janbihi al-akhar a dayan bangaren na manzon Allah kuma salawatullahi wa salamuhu alaihi a dayan bangaren kuma aisha ce matarsa radiyallahu anha tana zaune wa asma'u zawjatuhu ila janibi shi kuma abubakar shi kuma matarsa ainihin wato asma'u yar umais wanda muka ji ta haihu din nan ita kuma ta zauna a ɗayan kwiɓi na sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa anha wa abubakar yantazir al-ghulama wa zimala sayyidina abubakar shi kuma yana ta jiran ainihin wato wannan yaro wannan bawa nashi da kuma ainihin kayan su wanda za a iso musu da su in tala al-ghulamu wa laysa ma'ahu al-ba'ir sai ga wannan bawa ya bullo amma kuma babu raƙumin da ainihin wato ya kamata a ganshi da shi فقال سيدنا ابو بكر يتي مشي اين بعيرك انا راقومنك معنى انا راقومن مو دكي تاره دكاي وند كي دوكي ده كاين فقال سي wannan bawa yace abdalaltuhu albariha na batar da shi a yau dinnan da hantsin nan yau ko kuma jiya kai amin albariha jiya dinnan na neme shi na rasa faqala rasul faqala abubakar ba'irun wahidun tudilluhu yanzu nan raƙumi guda ɗaya za ka batar da shi ba za ka iya kiyaye kiwon raƙumi ɗaya ba sai ka batar da shi ƙala mai riwaya ce faɓa suka yadribuhu sai na bakar sai ya fara mammarin shi yana duddukan shi yana mushi horo kenan wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabassam ayin da shi kuma annabi alaihi salatu wassalam yake ainihin murmushi wa yaqulu yana cewa unduru ila hadha almuhrim ma yasna'u ku duba ku ga wanda ke cikin harama ku ga abin da yake yana dukan bawon shi wa ma yazidu rasulullahi sallallahu alaihi sallama ala an yaqula dhalika wa yatabassam manzo Allah baya ƙara komai akan cewa kun gan shi yana dukan yaron shi alhalin yana cikin harami sai kuma yayi murmushi wa min tarajimi abi dauda ala hadhihi alqissa al-imam abu daud a cikin as-sunan dinsa abu daud suleiman bin al-ash'ath as-sijistani rahimahullah a cikin kitabu sunan yayi ma wannan hadithin wannan kissan tarjuma da cewa babul muhrim yu'addibu ghulamahu babun da ke bayani akan wato mutumin da yake harama inda bukata zai horar da bawon shi da suke kan hanya tare al-imam abu dauda shine ya fitar da hadisin sai dai hadisi ne wanda yake da'ifi jama'a wannan tafasil din ba su tabbata ba al-imam al-albani al-allama rahimahullah a cikin littafin ad-da'ifa lamba ta 4000 da lamba 39 ya kwararo wannan hadisi ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni don haka waɗannan tafasil din ba su tabbata ba insha Allah sai malai ya ci gaba da cewa faslun ga kuma wata gaba thumma madar rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan manzon Allah ya ci gaba da tafiya ya shuda wannan waje hatta idza kana bil abwa har sai da yazo wani wuri da yake cewa al abwa wato wani gari da ke kan hanya wanda yake da ainihin wato wani dutse ne da ake cewa al abwa sai ana danganta garin zuwa ga dutsen idan yazo kan wannan gaba a tafiyar sa ahdalahu sa'ab ibn jassama ajuza himarin wahshiyin sai wani mutum mai suna as-sa'ab ibn jassama ibn qaisin kenan al-laifi wanda yake halif ne ga quraishawa tsakanin shi da quraishawa akwai alƙawari na taimakon juna ba ba quraishi bane shi mahaifiyarsa ita ce ba quraishiya yar uwan abu sufyana ita ta haife shi to wannan mutumi sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan ajuza himarin wa hashiyin katara shine ajuz wato cinyar baya kenan ko ta jakin dawa faraddahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karban wannan kyautan fa qala manzo Allah ya ce mishi dan ya tsayyaba masa zuciyarsa kai ya ji damuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin ki karban kyautarsa saboda shi bai isa bane ko kuma abin yayi kadan ne sai manzo Allah ya ce da shi inna lam naruddahu alaik illa anna hurum babu abin da ya sa muka dawo maka da kayanka sai dan muna cikin harami muna cikin harama ne wa fi sahihaini annahu ahdalahu himaran wahshiyan wa fi lafdin li muslimin lahma himari wahshin a wata riwaya a cikin Bukhari da Muslim aka ce ya kawo mishi kyautar jakin ne na dawa gaba daya ko kuma naman jakin dawa to duka wannan riwayoyi suna fassara junansu domin naman jakin dawa shine dai wannan cinya katara da aka kawo kuma ana iya kiran nama da sunan dabbar in ka ce yanzu na ci kaza bai nufin kaza ce mai rai ka ci dungurungun wani bangare ne na kaza ka je siyan naman ka ba zaka ce ne a bani kaza misali sai zan wani bangare ne na kaza yana wakiltar duka domin dama shi nama asalin ma'anar kalmar lahmu shine al-lubbu min kulli shay ana karanta shi da dauri akan ha'un lahmu ko kuma kamar yadda wasu malamai suka ce a mushi fataha duba zuwa ga tashilin harafin ha'un wanda yake daga cikin harufa na ainihin al-halaq wanda suke da nauyi idan an musu dauri to da haka sai a ce laham kaga ya fito ki akan lahmu wajen fadi haka suka ce amma asalin ma'anar shi shine kamar yadda da wasu aka ce tsoka ai kaga ko abin da ke cikin awara shi ma tsoka ne wato asalin abin ko jikin rake inda babu kaya babu kusa shi ma tsoka ne ai ko cikin tuwo shi ma tsoka shi ne ko ba haka bane to haka allahum yake asalin ma'anar shi kenan da haka da yace ya kawo mishi jakin dawa bai nufin duka jakin da ran shi da komai ina fata mun gane da yace wani bangare kuma ko kuma naman jakin dawa sai kuma wannan riwaya ta kuma ta fassara cewa katara ne cinya ce ta ainihin wato jakin dawa din duk wannan riwaya suna tsakanin littafin al-Bukhari da Muslim da muwatta al-Imam Malik rahimahumullahu ajma'in malan yace qala al-Humaydi al-Imam al-Humaydi Abdullah ibn Zubair ibn Isa al-Makki babban malamin su Imam al-Bukhari din nan wanda Bukhari yayi riwaya sosai daga gare shi duk da yake shi bai daga cikin al-Mukthirun amma Bukhari yayi riwaya daga gare shi hasali hadisin farko ma na Bukhari riwaya ce daga gare shi hadisin innamal a'malu binniyat al-Imam al-Bukhari yayi riwaya daga gare shi haka nan al-Imam Muslim a cikin muqaddima ta as-sahih banda cikin asalin littafin sai al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i da kuma Ibn Majah a cikin at-tafsir wannan babban malami ne jama'a daga cikin malaman sunna ya rasu a hijira da shekara 219 insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mai to al-Humaydi yace kana Sufyanu yaqulu fil hadith duk sanda kaji Humaydi yace daga Sufyan to Ibn Uyayna ne ba Sufyan al-Thawri ba shi da riwaya daga Sufyan al-Thawri zaka ta gani haka a cikin isnadoji da littafai daban-daban daga Humaydi sai yace daga Sufyan ghayru mansubin ila abi ba tare da an ce dan wane ba to dama Sufyanu guda biyu shahararru kamar yadda ake ce musu as-Sufyanani Sufyan ibn Uyayna da Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id bin Masruq al-Thawri sai kuma Sufyan ibn Uyayna shi wancan al-Thawri mutumin kasar Kufa ne shi ma haka wannan duk da yake shi wannan daga baya yayi kaura ya koma kasar Makka dukan su babban manyan malaman hadisi ne a wannan tabaka da to Ibn Uyayna yaqulu fil hadith ya kasance yana faɗa a cikin wannan hadisin inji Humaydi yana cewa uhudiya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lahmu himari wahashin an yi wa manzon Allah kyautan naman jakin dawa wa rubama qala Sufyanu Humaydi yace wani lokaci Sufyanu ya kance yaqturu daman naman ga jini na diga a jikin shi alama akan freshness na naman da kuma cewa yanzu aka yi aikin sa na yankawa da fedewa da makamancin su wa rubama lam yaqul zalika wannan lokaci baya fadan cewa jini na zuba wa kana Sufyanu fima khala rubama qala Humaydi yace da can Sufyanu ya kasance yakan ce ne himara wahshin jakin dawa daga baya sai kuma yana cewa lahmu himari wahshin kaga ya takaita kenan ko thumma sara ila lahmin daga baya kuma ya koma kawai nama kawai yake cewa baya cewa dabbar ce bai cewa jakin dawa sai dai yace naman jakin dawa hatta mata har iya karshen rayuwarsa al-Imam Sufyan ibn Uyayna haka ya ci gaba da ainihin bada wannan hadisi da cewa naman jakin dawa wannan maganganun al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya dauko shi daga littafin ainihin wato al-Imam al-Baihaqi shine as-Sunan al-Kubra kamar yadda zamu zo mushi wa fi riwayatin a wata riwaya yace shakka himari washin wani bangare na naman jakin dawa wa fi riwayatin rijli himari washin rijla himari washin kafar jakin dawa duk dai abu daya ne gefe shine dai cinya kafa dai ita ce cinya duka abu daya ne insha Allah wa rawa yahya ibn sa'id an ja'far an amr ibn umayyata ad-damri an abihi an as-sa'ab har ila yau an samu riwaya daga Yahya ibn Sa'id daga Ja'far daga Amr ibn Umayya ad-Damri daga mahaifinsa daga As-Sa'ab As-Sa'ab ibn Jassama yace ahada aka ce ahada lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ajza himari wahsh ya bai wa manzon Allah kyautar wato cinyar jakin dawa wa huwa bil juhfa cigaba wa huwa bil juhfati alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana juhfa wato wajen miqatin garin ainihin wato kasar Sham kenan miqatin yamma fa akala minhu wa akala alqaum sai zama ya ci daga naman kuma sauran mutane ma sun ci ma'ana kaga wannan riwaya ta bai da wani karatu daban wanda ya saba wa wancan kafin aje da nisa wannan riwaya ce wacce take ainihin wato shadza ko munkara kamar yadda wasu malamai suka faɗa irin su malam Albani Muhammad Nasiruddin qala al-Baihaqi bayaki yake cewa wa hadha isnadun sahihun wannan ma isnadi ne ainihin ingantacce, isnadi ne wanda yake zahiruhu siha amma ma'lul ne, kamar yadda Sheikh Al-Albani ya faɗa a cikin ainihin da'if na littafin ainihin Sunan Ibn Majah. Ina fata mun gane wannan. To wannan magana da Al-Hafiz Al-Baihaqi Abu Bakr Al-Baihaqi Ahmad ibn al-Husayn, Allah ya gafarta mishi, ya faɗa an samu ainihin wato an mai masa da martani. Akwai al-imamu Ibn Turkumani wanda sunansa Ahmad bin Usman Abu al-Abbas al-Maridini, ya zauna ƙasar Misra, an fi sanin shi da suna Ibn Turkumani. Wannan malami ɗaya ne daga cikin manyan malaman ainihin Hanafiya, ya rasu a hijira da shekara 744, shekara guda suka rasu shi da al-imamu Ibn Abdulhadi mai littafin As-Sarimu al-Munki fi Raddi al-Subki, Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Yau da rasuwarsu kamar shekara 600 kenan da shekara 94. To wannan malami ya da littafi mai suna ainihin wato al-Jawharun Naqi fi Raddi al-Baihaqi, wanda da ana buga shi zaka ga irin littafin sunan ta al-Imam al-Baihaqi al-Kubra, zaka ga ana buga shi shine hashiyar littafin. Shi malami ne Bahanafi, alƙali ne babban malami, yana da ilimi sosan gaske. Sai zama akwai wasu maganganu da Baihaqi yayi a siqhu, da wasu maganganu akan illa, da wasu wato tarjihat a cikin ilmun rijal, duka yayi waɗannan a cikin littafin Sunan al-Kubra. Sai zama shi kuma Ibn Turkumani ya ga cewa yana da ta cewa a kansu, yana da cewa a kansu, tare da cewa tsakanin rasuwarsa da rasuwar Baihaqi kamar shekara 280 da wani abu. Dan Baihaqi shi ya rayu ne a ƙarshen, daga ƙarshen ƙarni na 4 zuwa tsakiyar ƙarni na 5. Al-Imam al-Baihaqi ya rasu a hijira da shekara 458 insha Allah. Babban malami ne wanda kamar yadda al-Imam al-Zahabi ya ruwaito daga wasu malamai cewa Baihaqi inda ya so da yayi mazhabar shi mai zaman kanta saboda tsabaragin iliminsa, amma sai ya kale mazhabin Shafi'iyya, kuma cewa kowane Bashafi'i yana matsayin yaro ne ga al-Imam Shafi'i, amma Baihaqi sai dai Shafi'i ya mishi godiya aikin da ya ma mazhabin. Littafan shi sanan da yawa burjigga sanan ainihin wato Dalailun Nubuwa, littafin shi wannan Sunan al-Kubra din, Shu'abul Imani, Al-Zuhudul Kabir, Al-Asma'u was Sifat. Babban malami ne ba kankani ba, ina fata jama'a mun gane wannan. Shine Zahabi yake cewa akwai littafai guda hudu waɗanda in dai mutum bai karanta su ba to bai yiwa a ce mishi malami. Ɗaya daga cikin su shi littafin Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi, sai littafin At-Tamhidu lima fi al-Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, sharh Muwatta na Ibn Abdul Barr an-Namali, sai littafin ainihin wato Al-Muhalla bil Athar ta al-Imam Ibn Hazm, Ali Ibn Muhammad Ibn Hazm al-Andalusi, sai kuma littafin Al-Mughni na al-Imam Ibn Qudamata al-Maqdisi. Zahabi yace waɗannan littafan guda hudu babu shakka mutum bai karanta su bai yiwa a ce malami ne a cikin ainihin wato musulunci, sai dai mai wa'azi kai ko kuma dai dan mahabba dabba. Ina fata muna ganewa jama'a. To al-Imam al-Baihaqi a cikin wannan littafin nashi sai ya zama a kowasu maganganun da shi wannan bai yarda su, shine sai littafi ya same suna Al-Jawharun Naqi fi Raddi 'ala al-Baihaqi, wato jawhari wani abu mai wanda yake annaqi fariqar mai kyau wajen maiwa da Baihaqi martani bayan shekara wajen 280 da rasuwarsa. Amma a yanzu da shekara rasuwar Baihaqi an ta san shekara 2000, kamar shekara 980 ka kirga daga 458 zuwa wannan rayuwar tamu. Baihaqi ya bar duniya yau shekara 900 kenan da ainihin 80, Allah ya gafarta mai. To a ciki yayi maganganu wanda suke wasu maganganu ne na adalci na ilimi, wasu kuma ainihin wato karkata ce zuwa ga mazhabin shi na Hanafiya, wanda dama baya zama lafiya da mazhabin malaman hadisi. To a ciki a daidai nan wajen da Ibn Turkumani yazo ga abin da yake cewa, yace hadha fi sanadihi Yahya bin Sulaiman al-Ju'fi an Ibn Wahab, wannan wurin a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Yahya dan Sulaiman al-Ju'fi wanda ke riwaya daga Abdullahi dan Wahab, akhbarani Yahya bin Ayyub huwa al-Ghafiqi al-Misri, yace Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi al-Misri ya bani hadisi. Sai malam yace wa Yahya ibn Sulaiman ذكر الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي انه ليس بثقه شي wannan yahya ibn sulaiman an ambata al-imam al-dhahabi ambata a cikin al-mizan da kuma al-kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutub as-sita daga al-imam abu abdurrahman an-nasa'i cewa ba muntacce bane wa qala ibn hibban haka al-imam ibn hibban al-busti ya fada a cikin littafin kitab al-majruhin min al-muhaddithin yace rubama agraba so da dama yakan kawo garaib wa qala an-nasa'i laysa bidhaka al-qawi ba mai karfi bane وقال ابو حاتم لا يهتج به الامام ابو حاتم الرازي يتي با حجرش وقال احمد الامام احمد يتي كان سيء الحفظ يخطئ خطا كثيرا يا ده ممونا حدا ينايين كساكوري ده يوا وكذبه مالك في حديثين مالك يا قريتا شي اكن وسا حديثي غدا بيو فعلى هذا لا يشتغل بتاويل هذا الحديث لاجل سنده يتي ده كبا بوكاتا ابي انا وقرن تاويله mai ake nufi da yaci har ya ba mutane sun ci dan isnadin bai tabbata ba isnadi ne wanda yake ainihin munkari wal mukhalafati lil hadith as sahih ko musamman saboda ya saba hadisin da yake ingantacce wa qaulul bayhaqi wa qabila al laham ya anshina man yarduhu ma fi sahih annahu alayhi salam raddahu abin da yake cikin riwaya ingantacciya ta bukhari da muslim ta yi sai ta sa kuskurantar da wannan magana cewa lalle manzo Allah bai anshi wannan nama ba da haka wannan riwaya bata tabbata ba jama'a riwaya ce take ma'aluliya kamar da malamai suka ambata sai malai yace fa in kana mahfuzan fa ka'annahu radda al-hayya wa qabila al-lahma inda zai yi a ce wannan riwaya ta baihaqi tabbatacciya ce sai a ce to annabiya sai a ce riwaya guda biyu ce an kawo mishi jakin dawa mai rai an kawo mishi kuma ainihin wato naman jakin dawa da aka riga aka yi farauta aka sarrafa shi sai yace to fa ka annahu radda al-hayya sai ya ce jaki mai rai da aka kawo mai shine yace baya su saboda naman farauta ne in ya ansa sai dai ya yanka ke kaga yayi aikin farauta sai zan kuma naman da aka daga aka farauto wanda an bashi ne bayan an gama farauta sai kuma ya anshi wannan wannan taujihi ne mai kyau inda ainihin riwaya ta tabbata ina fata mun gane wa qala ash-shafi'i rahimahullah fa in kana sa'ab ibn jassama ahada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam al-himara hayyan in ya zama cewa da gaske ne wannan mutumi mai suna As'ab ibn Jassama ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kyautan wannan jakin dawa ne da ras da ransa fa laysa lil muhrimi dhabhu himari wahsha kaga bai yiwa ga wanda ke cikin harama ya yanka jakin dawa wa in kana ahdalahu lahma al himari in ko ya zama nama ne ya kawo mishi fa kad yahtamilu an yakuna alima annahu sidala to yana iyawa ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da masaniya akan cewa an yi farautar naman ne dan shi manzon Allah alaihi salatu wasalam faraddahu alaihi shine yake karba wa idahuhu fi hadisi Jabir abinda ke warware wannan sarkakiya shine abinda yazo a cikin riwayar Jabir qala wa hadithu Malik yace da kuma hadisin Malik cewa annahu ahdalahu himaran asbatu min hadithin haddatha annahu ahda lahu lahma himari cewa da aka yi ai Maliku ya ce riwaya da tace an kawo mishi wato jakin dawa haka a zahiri kamar mai rai ta fi tabbata fiye da riwaya da tace an kawo mishi naman jakin dawa din qultu ni ko malam ibn al-qayyim sai nake cewa amma hadisi yahya ibn sa'id an ja'far fa ghalatun bila shakk wannan hadisin da muka ji cewa wai annabi ya anshi naman kuma ya ci hayya ba mutane sun ci malam ibn al-qayyim yake cewa to wannan kuskure ne babu shakka akai fa innal waqi'ata wahidatun dan kisa kwaya daya ce to zai yiwa a ce an bashi na mai rai kuma an bashi matacce ko yankakke ko farautacce domin kisa kwaya daya ce hadisa ce kwaya daya lam ta ta'addad abada wa qad ittafaqa ruwatu annahu lam ya'kul min masu riwaya sun hadu akan cewa lallai annabi alaihi salatu wasalam da ci wannan nama ba illa hadhihi riwayatu ash-shadhal munkara sai wannan riwaya wata ke shadha abar kyama kamar yadda ya tabbatar anan haka al-Allamatul Albani shi ma ya tabbatar a cikin littafin ainihin wato da'if na Sunan Ibn Majah insha Allah wa amma al-ikhtilafu fi kawn alladhi ahdahu hayyan aw lahman fa riwayatu man rawa lahman aw la li thalathati awjih yace dangane kuma da tabbatar da cewa shin jakin dawa mai rai ne aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko jakin dawa nama ne aka bashi to riwa wanda suka ce nama ne al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa tafi tabbas fiye da dayar ta fuska uku ahaduha fuska ta farko anna ruwati anna rawiha kad hasidaha mai riwayan da yace nama ne ya rike labarin keke da keke wanda batsal waqi'ata ya haddace wannan incident din hatta babataha har ya zama ya rike ainihin abin cewa annahu yaqru daman kaji har ya bamu labarin cewa naman na digan jini wannan karin wato yaqini ne akan ya haddace abin da yake fara wa hadha yadullu ala hifzihi lilqissati hatta li hadha al-amri alladhi la yu'bahu bihi wannan yana nuna mana cewa ya haddace kissa har ya haddace wannan al'amari wanda ba wani abun lura bane bai da wani karin ainihin wato fa'ida fiqhiyya kawai sai dai tabbatar da cewa naman sabon farauta ne wasani abu na biyu da zai sa a karkata zuwa ga cewa riwaya wanda suka ce nama ne tafi inganci anna hadha sarihun fi kaunihi ba'd al-himari cewa da aka yi nama ne yana nuni kai tsaye zuwa ga cewa wani sashe ne na jakin ba duka jakin bane wa annahu lahamun minhu cewa wani nama ne daga jikin jakin dawa fala yunaqidu qawluhu daka bai cin karo da cewa ahdalahu himaran ya bashi kyautar jaki bal yumkinu hamluhu ala riwayati man rawa lahaman za iya daukar riwayan wanda yace jaki aka bashi kyauta na gida a fassara ta da riwaya wacce take aini wannan a ce sai a ce ita wannan mutlaka ce wacce ce jakin dawa mutlaka ce wacce ce naman jakin dawa ita kuma ta yi taqayidi kenan cewa tasmiyatul lahmi bismil haywani saboda halaccin kiran sunan nama da sunan wannan ainihin wato dabba kamar yadda muka ambata ana cewa kaza kaza mai rai sannan naman kaza ma sunan shi kaza na fatan fancin haka kifi sunan shi mai rai kifi haka naman kifi ma sunan shi kifi zaka iya cire lafazin naman ka bar shi kawai a sunan kifi wannan abu ne sananne a cikin urufi na lugha wa hadha mimma la ta'bahu al-lughatu wannan halshi na larabci baya kyamar wannan as-salisu tawjihi na uku anna sa'irar riwayati muttafiqatun ala anna annahu ba'dun min abadi sauran riwayoyi sun hadu akan cewa wani sashi ne daga cikin sassan da ke jikin raƙumin dawa wa inna makhsalafu fi dhalika al-ba'd sai dai zama riwayoyin sun bambanta ne wajen tantance wani bangare ne a jikin dabbar hal huwa ajizuhu shin cinya ce katara au shiqquhu ko kuma barin gefe au rijluhu ko kafa au lahamun minhu ko wani dunkulan nama ne kawai daga jiki wala tanaqudu baina hadhihi riwayat babu karo a cikin wannan riwayoyin gaba ɗayan su idhimkin an yakuna shaq huwa alladhi fihi al-ajaz dan tana yiwa ya zama bangaren da aka ce bangare a jikin shi ne za a samu katara ai kataran tana jikin wani bangare ufi rijil kuma a jikin katara tana hada da kafa fasaha ta'diru anhu bi hadha wa hadha dan aka ya halasta a ce katara ya halasta a ce kafa ya halasta a ce bangare wa qadara ja ibn uyayna an qawlihi himara kaji dai al-imamu sufyan ibn uyayna da yana cewa jaki kawai sai ya dawo yana cewa naman jaki wa sabata ala qawlihi lahmu himarin hatta mata ya ci gaba tabbata akan cewa naman jaki har zuwa rasuwa ainihin al-imamu ainihin wato shaykhul islam سفيان بن عيينة الله يغفر تمشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته akwai katara akwai kundu akwai bishi duka nau'o'in nama ne da suke jikin cinya ما شاء الله جزاكم الله خيرا. وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا. وأن ينانوني إذا قد شوى الإمام ابن عيينة تبين قريش شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنك مشك وتنام نيبا دبا مريبا ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة. babu kuma karo tsakanin wannan tunkudewa da manzon Allah yake karba da kuma kasancewar Abu Qatada. Mun ji a baya a riwaya Imam Muslim yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farauta ko manzon Allah ya ci nama a wannan tafiya din. Fa inna qissata Abi Qatada kanat amal Hudaybiya, kisa Abu Qatada ta kasance shekarar Hudaybiya ne, sanata 60, shekara ta ainihin 6 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qissatu Sa'ab kad zakara ghairu wahidin annaha kanat fi hajatil wada. Ita ku kissa wannan sabu bin Jassama ta faru ne kamar da malamai da dama suka ambata a aikin hajin bankwana. Minhum, daga cikin malaman da suka ambaci wannan akwai Al-Muhibbu Tabari fi kitabi Hajjatul Wada lahu, akwai Abul Abbas Ahmad bin Abdullah ibn Muhammad al-Tabari, Muhibbuddin al-Tabari, ba Ibn Jarir ba. Wannan wani malami ne ba Shafi'i, daga cikin malaman Shafi'iyya wanda yake mutaakhir, ba kaman wancan ba, wancan mutaqaddim ne. Al-Imamu ainihin At-Tabari mai tafsiri. Wannan shi Muhibbu Tabari ya rasu a hijirar shekara 694 ne. An da ku tuna a baya mun ambaci littafin sa mai suna Al-Qira liqasid Ummul Qura. Dama shi mutumin kasar Makka ne, dama asalin shi haifafan kasar Makka ne, amma ya bar garin yayi yawon karatu. Babban malami ne a cikin malaman Shafi'iyya kwarin gaske a wannan ainihin lokaci a karni na ainihin wato bakwai. Allah ya gafarta ne. To a littafin shi a ciki ya ambaci cewa au fi ba'di umari, cewa ko dai a aikin hajin bankwana ko kuma a ainihin wato daya daga cikin umarorin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama. Wa hadha mimma yunzaru fi, malam ibnu kai yake cewa watakila a wata umara ce. To wannan fa sai an bincika, ma'ana babu tabbas akan wannan. Babu tabbas. Wafi kisati dhabi wa himari Yazid ibn Ka'ab al-Sulami al-Bahazi hal kanat fi hajjatul wada, yace dangane da kissar shi kuma wancan ebarewa da muka ji da jakin da wani mutum mai suna Yazid ibn Ka'ab al-Sulami ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma a aikin hajin bankwana ne, au fi ba'di umari, ko a aikin umara ɗaya daga cikin umarorin da yayi. Wallahu a'lam, Allah ya fi sanin daidai. Fa inna hamla hadithi Abi Qatada ala annahu lam yasiduhu li ajli, yace a kalla hadithin Abu Qatada a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ne saboda Abu Qatada bai yi farautar dan Annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Wa hadithu Sa'abi ala annahu sida li ajli, shi kuma hadithin Ashab ibn Jassama manzo Allah ya ki karba ne saboda kasancewar ya bayyana gare shi an yi farautar ne dan shi. Zalal ishkalu, to wannan zai kawar da duk wani rikici da ke kai. Shi Abu Qatada sun fita ne aka ba su aikin ribat, su tare ainihin iyaka ta bangaren ruwa, sannan manzo Allah ya ce mu haɗa ku a waje kaza, sai zama na kuma duk waɗanda suke tare da shi sun dauki harama, shi kuma bai dauka ba. Dan haka da ya ga wannan jakin dawa kuma ya bi shi ya ainihin farauci shi. Kuma bayan ya ba su naman daga baya suka ainihin dawo cikin hayyacinsu cewa ta yiwu ya zama sun saba doka, sai suka aje naman har suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka mishi bayani ya ce babu komai suna iya ci dan ba dan su aka yi farautar. Shi ma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani bangare daga cikin naman. Kaga wannan ya bayyana karara cewa ba dan manzon Allah aka yi farautar ba, dan haka naman ya halasta gare shi. Amma shi na Ashab sai bayyana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an yi farautar ne dan shi, da haka bai halasta gare shi ba. Wannan yana iya warware duk rikicin da ake nema a tayar tsakankanin waɗannan hadisai guda biyu. Malam yace wa shahida li zalika hadithu Jabir al-Marfu', akwai hadisin Jabir dan Abdullah wanda ya danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Manzon Allah wai yace saydul barri lakum halalun ma lan tasiduhu aw yusadu lakum, farautar ainihin wato jeji ba farautar ruwa ba tana halasta gare ku, matukar ba ku kuka yi farautar ba, ba kuma an yi farautar ne dan ku ba. wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da al-Imam ainihin An-Nasa'i da Tirmidhi dukkanin sun fitar da shi, haka al-Imam Shafi'i a cikin ainihin Musnad dinsa, haka Ibn Hibbana da al-Imam ainihin Abu Abdullah al-Hakim An-Naisaburi dukkanin sun fitar da shi ta hanyar wani mutum mai suna Al-Mutallab bin Hamtab Ibn al-Harith Ibn Ubayd, wanda mutumin kasar Makka ne, yana ɗaya daga cikin mutanen da ainihin aka kama su a yakin Badar a matsayin bayi waɗannan 70 da aka kama su. Manzo Allah ya mishi mannu ya sake shi ba tare da ya biya fansa ba, daga bayan musulunta ba bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam yace wa in kana, ka karanta littafin ainihin At-Tarikhul Kabir na al-Imam al-Bukhari, ya ambaci wannan kissa, haka Ibnu Hajar a cikin al-Isabatu fi tamyiz as-sahaba wa min qablihi, haka Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar a cikin littafin shi As-Siratu wal Maghazi, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. A takeice malam yace wa in kana al-hadith qad u'illa bi anna al-mutallaba bin Hamtab rawihi an Jabir la yu'rafu lahu sama'un minhu, duk da yake fa an illanta hadisin da cewa wannan hadisi mai riwayar sa wannan mutum mai suna Al-Mutallab ibn Hamtab ba a san riwaya cewa ya tabbata yana da sama'un riwaya daga Jabir dan Abdullahi ba, haka Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i ya fada, malam yace qalahu An-Nasa'i, haka kuma Sheikh Al-Albani a cikin littafin Da'if Sunan Abi Dawud Da'if Al-Umm din a cikin lamba ta 320 ya tabbatar da raunin wannan riwaya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala At-Tabari fi Hajjatul Wada'i lahu, al-Imam Muhibb At-Tabari Abu al-Abbas a cikin littafin Hajjatul Wada' al-Qira li Qasid Umm al-Qura nashi yace falamma kana fi ba'd at-tariq istada Abu Qatada himaran wahshiyya, yayin da Annabi alayhi salatu wassalam ya kasance a wani sashi na hanya yana kan hanya, sai aka samu Abu Qatada tanil ansari, ɗaya daga cikin gaggan ainihin gwarazan jaruman sahabbai radiyallahu an, ya ainihin yi farautar jakin dawa, walam yakun muhriman, shi Abu Qatada baya cikin ihrami, fa ahallahu annabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ba'da an sa'alahu, manzo Allah ya halasta ma mutanen Abu Qatada da mutanen shi manzon Allah din suka ci nama, bayan da Annabi alayhi salatu wassalam ya tambaye su hal amarahu ahadun minkum bi shay'in, ko wani daga cikin ku yayi mai shure yayi mishi wani umarni akan wani abu, au ashara ilai, ko yayi nuni zuwa ga dabbar, wa hadha wahmun minhu rahimahullah, yace wannan wahami ne daga ainihin shi Muhibb At-Tabari Allah ya gafarta mishi, fa inna qissata abi qatada إنما كانت عام الهديبية هكذا روية في الصحيحين إتي دمونك وكسر أينهم واتو أبو قتادة هكا تفارو تاباريني أتكين أينهم واتو لوكتن دا أكي هديبية با أتفير أيكين هجي نا أينهم بانكوانا با هكا تذو أتكين بخاري دا مسلم من حديث عبد الله ابنه تاريخ عبد الله دنجدن شي أبو قتادة دن عنه دا جماهي في الناسة قال يتي انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. أبو قتادة يتي منتفي ترد منزال الله صلى الله عليه وسلم شكر هديبية هو يأتي كارما نيكو بنت كارما با فذكر قصة الحمار الوحشي يأم بتكم وانا اللابارين عينيهم وننجا كندوا هكا الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل da shi da al-imamu muslim a ainihin wato muslim ibn al-hajjaj abu muslim al-qushairi rahimahumallah, haka waɗannan malamai suka fitar da wannan kissa a cikin as-sahihain kenan. Wallahu ta'ala ala. Sai malam yace faslun, ga wata gaba, falamma marra biwadi usfana, da inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya wuce wani kwazazzabo da ke kusa da garin Usfan, shi ma gari ne akan hanya, alƙarya ce amira akan hanyar Makka daga Madina. Qala, sai manzon Allah ya ce ya Aba Bakr, ya manzon Allah ya kira sunan sai na Aba Bakr ya ce ayyu wadin haza, wani kwazazzabo ne wannan? Qala, sai na Aba Bakr ya ce wadi Usfana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne kwazazzabo ko kwarin garin Usfana. Qala sai manzo Allah yace laqad marra bihi Hudun wa Salih. Hakika annabawan Allah Hudu da Salihu alaihi ma salawatullahi wa salamuhu sun wuce ta cikin wannan kwazazzaba ala bakraini akan ainihin raquma guda biyu waɗanda suke matasan raquma masu lafiya ahmaraini jajaye khutumuhuma allifu an yi musu linzani ko an yi musu talala ko akawali ko me ake ce mishi amawali ko kuma dai me sunan shi igiyar da ake jira raqumi da ita an yi musu ita daga allif shine daga ainihin wato fiber na dabino igiya ko zaran dabino shi aka cire aka sassaka zarba jazakallahu khaira zarbar dabino aka sassaka sai aka mishi aka musu watan amawalin su linzamin su wa uzruhumul aba su kuma su annabi Sulaiman din amin annabi Hud din da Salihu wa uzruhum al aba'u abinnan abinda suka yi izari da shi abinda suka yi kwarjalla da shi abinda suka sanya a jikin su al iba'u kamar kace al kabba ce ko babban riga ko mayafi duk wani katar riga shi ake cewa al iba jam'i ne na ainihin wato al ubba kwaya daya sai a ce al iba'u wa ardiyatuhum nimaru sannan rida wato mayafin su na yafawa ardiya jam'u rida'u mayafin su na yafawa shi kuma annimaru daga ainihin annamarat mayafi ne wanda yake sananne a gun Larabawa a wancan zamanin yana da kaman kace irin jiki ko hoto ko saka ana yin ta tayi kama da jikin damusa sai suna ce mata annamarat to jami'in su shine annimaru irin shi suka yafa a jikin jikin su yulabbuna suna ta yin labbaika allahumma labbaika yahujjuna albayta alatiqa suna masu nufatar ziyaran ɗakin Allah da ɗaɗɗan ɗakin nan na Allah wannan riwaya al-Imamu Ahmad ne ya fidda ta a cikin littafinsa al-Musnad sai dai isnadin ta dha'ifi ne Al-Sheikh al-Albani ya tabbatar da raunin isnadin ta kamar yadda ya ambata saboda wani mutum mai suna Zam'at ibn Salih al-Makki wanda al-Imam al-Bukhari ya bada labari a cikin littafin At-Tarikh al-Kabir cewa Abdurrahman ibn Mahdi yayi watsi da shi Bukhari yace tarakahu ibn Mahdi shi wannan mutum mai suna Zam'at ibn Salih al-Makki haka al-Imam ibn Hibban al-Busti ya ambace shi a cikin littafin shi mai suna Al-Majruhina Kitab al-Majruhina min al-Muhaddithina baya ga shi mafiyan malaman hadisi sun ambace cewa lalle mutum ne mai rauni wanda ba a karban ainihin wato riwayar sa da aka riwaya ce bata tabbata ba kenan wannan kissa da waɗannan tafasilu din ba su tabbata ba falan ma kana bi sarif yayin da kuma aka zo wani wuri mai suna sarif habata aishatu radiyallahu anha sai amaryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aisha radiyallahu anha wa an abiha sai jinin haila ya zo mata wa kad kanat ahallat bi umratin da kuma ta kasance ne ta yi ainihin ta dau harama umara fadakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya shigo masaukinta wa hiya tabki ya ganta tana ta kuka qala sai ce da ita ma yubkiki kukan me kike yi la'allaki nafisti ice ko jini ya zo miki ne qalat tace na'am i jini ne ya zo mini qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha shay'un qad katabahu Allahu ala banati Adam wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta shi a gun mata ƴaƴan Annabi Adam if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt duk abinda mai aikin haji yake yi to sai ki yi ainihin wato amma banda tsawafi a ɗakin Allah zaki talbiya zaki je ki ainihin wato yi kaza ki yi kaza zaki je Mina da ainihin Zulhulayf a da abin nan da wurin da ake kwana din nan mai sunan shi Muzdalifa ko da Muzdalifa da Arafa duk zaki iya zuwa amma banda tsawafi ga ɗakin Allah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ainihin as-Sayyidinsa a cikin Kitabul Hayd haka al-Imam Muslim wannan yana nuna ainihin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tawalu'u da kankan da kai da yadda yake saurarawa kowa wani mai ya gama tashi na kuka kawai sai ya tsaki ya fita zuci ba ruwan shi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi mutum ne mai saukin hali sai ya tambaye ta kuma tana jin nauyin ta fada sai lura da yanayin menene ya bata mafita halaka zani tace eh ya fi soki akan ita da kanta tayi ta bayani tace mishi eh abin da ya faru kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan fatawa radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu alayhi malam ya cigaba da cewa wa qad tanaza'a al ulama kaga triyan ya dan koro mana labari game da ainihin wato tafasil na abin da ke faruwa a tafiyar gashi yanzu an zo daidai inda ta hailin nan zai sake sauke mana lamba tunda kaji ya ce wa qad tanaza'a al ulama malamai sun kawo yanzu daga nan kuma sai an ci wajen shafi 12 ana magana akan bayani akan wace irin umara wani irin aikin haji a Aisha ta dauko me yasa manzo Allah ya ce ta canza shin wannan canzawan me matsayin shi shin yanzu mata ya yaya kamata su yi duk zamu ji waɗannan insha Allah da mazhabubin malamai akan haka bayan da muka ji wannan sai malamai ya ci gaba da cewa wa qad tanaza'a al ulama fi qissati Aisha malamai sun yi ainihin sabani game da qissa Aisha hal kanat mutamatti'atan aw mufrida shin Aisha ta kasance tana tamattu'i ne koko ifradi take fa in kanat mutamatti'atan idan tamattu'i take to fa hal rafadat umrataha shin ta yi watsi ne da umrarta ta fasa gaba daya wa hal al umratu allati atat biha min at tan'im kanat wajibatan am la umrar da ta yi daga baya bacin an gama aikin hajji daga tan'im wannan umrar dole ce dan cika manasiku dinta koko ba dole bane wa idza lam takun wajibatan aw intaqalat ila al-ifrad ko koko ta tsallaka ne ta canza daga umra tamattu ita kuma ifradi wa adkhalat al-hajja wa adkhalat alayha al-hajj ta shigar da ainihin umra cikin aikin haji wa sarat qarina ta waye gari ta zama mai kirani wa hal al-umratu allati atat biha min at-tan'imi kanat wajibatan am la kuma wannan umra da ta yi daga tan'im ta dole ce koko ba dole bace wa idza lam takun wajiba idan ba dole bace fal hiya mujzi'atun an umrati al-islami idan ba umara ce ta dole ba dan ya zama yanzu ya faru da mace ba ta taba yin umara ba ta tafi aikin haji sai jini ya zo mata sai ta canza daga umrarta zuwa kirani sai ta gama sai ta yi umra min at-tan'im to idan an ce wannan umrar ba wajibi ce to wannan umrar tana iya sauke mata wajibcin umara ta musulunci da take kanta kamar aikin hajin yaro misali yaro in yi aikin haji ko umara wannan bai sauke mishi wajibcin da ke kanshi ba dan da ya balaga sai ya saki ina fata mun gane wannan amla koko ba haka bane wa ikhtalafu aidan fi mawdi'i haidha sannan an sake yin sabani akan cewa a ina ne ma abin ya faru mun ji a wannan riwaya a sarfi wa mawdi'i tuhuriha da kuma a ina ne ainihin tsarki ya zake mata wa nahnu nadhkuru al-bayan ash-shafi fi dhalika bi haulillahi wa tawfiqihi shi to Musa ibn al-Qayyim zamu ambaci bayani dalla dalla da izinin Allah da wato gamdakatar da Allah zai bamu da ainihin wato insha Allah zamu ambaci wannan tun daga wannan yanzu kaga ani nuskata daga shafi na 167 a wannan nuska ta masu risala to daga nan har zuwa 177 bayanin da yake kenan shafi 10 masu zuwa duka wannan karatun zai yi akan wannan mas'ala har zuwa inda zai ce faslun udna ila siyaqi hajati Allah ya gafarta mishi yace wa ikhtalafa al-fuqaha'u fi mas'alatin mabniyatin ala qissati Aisha malaman fiqhu sun yi sabani akan wata mas'ala wadda aka gina ta akan wannan kissa wahiya mas'ala ita ce annal mar'ata idza ahramat bil umra cewa ita ya mace idan ta dauki ihrami na umara fa habat bayan ta shiga harami sai ta yi haila wa lam yumkinha tawafu qabla at-ta'rif kuma ya zama ba ta samu halin yin tawafi kafin hawan arafa ba jini bai tsaya ba har aka je arafa aka fita daga makka aka tafi arafa ranar 8 ga wata aka yi kwanan mina aka dawo aka kwana arafa da sauransu to فهل ترفض الإحرام بالعمرة شن ذاتي واسئلة ونن أمرت شه وتحل بالحج مفردا تميد أيكين هجن تزم إفرادي سيزم كنن تاسا مكان تأسكين قنشي قطن قطن نمتمن يبوع مكاني أو تدخل الحج في الأمرة كوكو تشغل دا أيكين هجن تكين أمرات قواماسو وتصير قارنة تزمتنا ينكراني كنا فقال بالقول الأول zance na farko cewa zata mai da shi ifradi ne ko wanda suka faɗi wannan sune fuqahaul kufa kufawa su abu hanifa da su muhammad ibn al-hasan al-shaybani su abu yusuf al-qadi su ibn abi layla da makamantansu wadannan sune fuqahaul kufa minhum daga cikin su kaji akwai abu hanifa al-imamu abu hanifata an-nu'man bin thabit al-kufi الشيخ أصحاب الرأي كنا رحمه الله وأصحابه أمين وأصحابه أبو حنيفة دالبنسا سني سأينهم واتو محمد بن الحسن سأينهم أبو يوسف القاضي سزفر سحمد لن أبي حنيفة دانسا كنا سأينهم واتو ابن أبي ليلى ولن نسوأيك سنة كنغ بغبا لكسكون دايك يتمسو أصحاب أبي حنيفة ungu aka takaito akan sahiba Abu Hanifa bitasniya sai ka tsaya akan Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani da kuma ainihin Abu Yusuf al-Qadi wadannan su biyu sune wadanda suke jagaba a cikin yaya ta mazhabin shi da gadan karantawarsa da gadan karantawarsa da iliminsa idan ku aka ce ashabuhu sai ka hada da sauran kaman wadannan da kuma wasu makamantansu suna da yawa amma wadannan sa daga cikin mashhurai insha Allah wa bisani wasu kuma suka dauki mas'ala ta biyu cewa za ta canza shi zuwa kirani su ai wadannan fuqahaul hijazi ai wa qala bisani fuqahaul hijazi malaman kasar hijaz makka da madina su kuma suka fadi wannan fatawa cewa za ta juya ne zuwa kirani minhum ash-shafi'i muhammad ibn idris al-matlabi ash-shafi'i da kuma al-imam malik bin anas al-usbahi wadannan malamai sune malaman kasar hijaz kenan rahimahumullah wa huwa kuma wannan mazhabin huwa mazhabu ahli alhadith shine mazhabin malaman da su malaman hadisi ne ba a san su a matsayin malaman fiqh zalla ba an san su ne a matsayin malaman hadisi kal imami ahmad wa atba'i kama al imamu ahmad da masu bin mazhabin sa sune daliban shi ainihin da wanda suke daliban sa da wanda suke akan mazhabin shi tunda kan su ainihin dan shi Abdullahi dan gidan Imam Ahmad da ainihin su Salihu da su ainihin Mihna da su ainihin na baya bayan su irin su Khallal Abu Bakr da kuma na baya bayan su irin su Abubakar dan gidan Abu Dauda da kuma ainihin wato irin su Abu Ya'la al-Farra da makamantansu duk wadannan daliban mazhabin Imam Ahmad ko ne daliban shi kai tsaye ko daliban shi ko daliban mazhabin sa na fata mun gane wannan su kuma fatawarsu tayi daidai da fatawar malaman fiqh na kasar Makka da Madina su al-Imam Malik bin Anas su al-Imam Ash-Shafi'i Muhammad ibn Muhammad ibn Idris rahmatullahi ala al-jami' qala al-kufiyuna ashabu ar-ra'i malaman kasar Kufa su ga abin da suka ce sabata fi sahihaini suka ce ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim an Urwa an Aisha daga Urwa ibn Zubair daga ainihin gaggon sa Aisha radiyallahu anha annaha qalat Aisha tace ahlaltu bi umrati na dauki harama umara ne ma'ana tamattu'i kenan faqadimtu makkata sai na isa garin makka wa ana ha'id ina cikin jinin al'ada na wata lam aquf bil baiti wala bis safa wal marwa saboda haka ban yi dawafi a dakin Allah ba ban kuma yi sa'ayi a safa da marwa ba فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا كاي قارا ga manzon Allah صلى الله عليه واله وسلم game da haka faqala sai yace in qudi ra'asiki ki warware gashin kanki wamtashiti ki taje kanki wa ahilli bil hajji ki ce labbaika allahumma hajjan ifradan kina wada'il umrata ki fita daga al'amarin wannan umara qalat tace fa fa'altu haka na aikata فلما قضيت الحج ذنغم ايكن حجنا ارسلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم سيما ذا الله يأيكيني يتورى نتاردة وانا عبد الرحمن تنجينا أبو بكر رضي الله عنه وعن أبيه ذا الله يتورى مزوها التنعيم مكا جينت لكو فأتمرت منه نجينت لكو هرم أمرا دق التنعيم فقال في النبي عليه الصلاة والسلام يشير إتا هذه مكان عمرتك wannan tana matsayin ta zauna gurbin umaraki al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin as-sahihain qalu malaman kasar kufa suka ce fa hadha yadullu ala annaha kanat mutamatti'a kaga wannan yana nuni karar wa tana ta dauki harama tamattu'i ne farko wa ala annaha rafadat umrataha kuma yana ishara akan cewa tayi watsi da umrarta wa ahramat bil hajj ta ainihin yi ihrami da aikin haji ifradi liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda fadin manzon Allah da yace da ita da'i umratak ki watsi da umarki wa liqaulihi kuma da yace mata unqudi ra'saki wamtashiti ki warware gashin kanki kuma ki taje kanki walau kanat baqiyatan ala ihramiha da ace ta tabbata ne a cikin ihraminta lama jaza laha an tamtashita da bai halatta ta taje kanta ba wali annahu qala lil umrati allati atat biha min at-tan'im kuma kaga sai magana shi annabi alayhi salam game da umratar tayi daga tan'i yake ce mata makanu umratik yace wannan hadhihi makanu umratik wannan ta tsaya matsayin umarki walau kanat umratuha al-ula baqiyatan lam takun hadhihi makanaha da waccan ta farkon bata lalace ba da ba a fara tunanin yi mata ainihin replacement da wannan ta biyun ba bal kanat umratan mustaqilla da sai wannan ta zama wata umra ce mai zaman kanta ba madadin waccan ba inda ma ta yi ta qala al-jumhur malamai masu yawa suka ce law ta'ammaltum qissata aisha ya ku malaman kasar kufa da za ku tsaya ku kalli qissa aisha da idan basira haqqat ta'ammul iyakar aiki da hankali da kuke yi wa jama'atun baina turqiha wa atrafiha ku tsaya ku tattara hanyoyinta da ainihin wato gaffa da riwayoyinta kar ku dauki riwaya kwaya dai kai ku hukunci da tabbayyana lakum annaha qaranat da kun gani qarar cewa ai kirani tai walam tarfudil umra kuma cewa bata fita daga haramata ta umara ba fa fi sahih muslimin dan yazo a cikin littafin al-imam muslim as-sahih dinsa an jabir رضي الله عنه قال لك جابر بن عبد الله الله يقرا مسي دا يچي اهلت عائشه بعمره عائشه تا دكي حرم عمره حتى اذا كانت بالصرف هذا اكدو الصرف عركت كو عركت امين بكسر الراء عركت سي تسامو كانتا ا cikin dabi'a shine al-arika al-arika bima'ana at-tabi'a abin da yake faruwa wanda ba ka da yadda ka iya dashi jin bacci jin yunwa zuwan jinin haila da daukewarsa duk waɗannan sa daga cikin arika to sai aka wayi gari sai lafazin ya zama an fi amfani da shi dan nuni zuwa ga ainihin jinin haila saboda ɗabi'a ta saye ta sakai abubuwa wanda suke suna da alaka da jinsi ko kunya ko wani abu dake da alaka da matantaka ko alaka tsakanin mata da maza to yaran larabci na da wannan saye din kamar yadda mafi yaruka suke da shi sai aka ainihin takaita ma'anar kalmar zuwa ga ainihin haila da aka dara an ce arika ko arikat ana nufin habat ne ko a faɗi lafazin habat din kai tsaye summa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala aisha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu manzon Allah ya shiga masaukin Aisha fa wajadaha tabki sai ya same ta tana ta kuka fa qala ma sha'anuki yace me ya faru da ke qalat sha'ani anni qad hittu wa qad ahalla an-nas tace abin da ya faru da ni shine jini ya zo mini alhalin ga mutane sun riga sun fara labbaika allahumma sun riga sun shiga cikin aikin haji walam ahilla ni ko ban fita ba ban ainihin wato shiga cikin aiki haji ba amin walam atuf bil bait ma'ana sun yi harama har sun yi aikin umara har sun warware ni ko ban warware ba walam ahilla ban warware ba walam atuf bil bait kuma ban yi dawafi ba wan nasu yadhhabuna ila al hajj al an yanzu kuma mutane za su tafi mashair na aikin haji qala manzo Allah yace inna hadha amrun qad katabahu Allah ala banati adam wannan wani al'amari ne da Allah ya hukunta shi ga mata ƴaƴan annabi Adam yin jini na wata wata ga mace lafiyayya wata ke cikin shekarunta na ainihin balaga da iya haihuwa banda kakkanuwa banda kuma ta kai abinda suke cewa menopause ta wuce lokacin daukan ciki wannan kuma banda mai ciki wato dai mata wanda suke masu lafiyayyar dabi'a sune suke yin jini month in month out duk wata in dai ba wani larura ba ko kuma ciki ya shiga ko kuma wata wadda take tana da dabi'ar da ba ta yi kullun wanda kuma abnormality ne to zaka tarar cewa tana yin wannan jini duk bayan kwana 26 ko da 7 wannan dabi'a ce da Allah ya tsara su mata ƴaƴan annabi Adam alaihi salam akai qalat ya rasulullah inni ajidu fi nafsi anni lam atuf bil bait hatta hajjtu tace ina jin damuwa a cikin raina cewa gashi ban yi dawafi ba ga ɗakin Allah gashi har an yi aikin haji qala sai annabi ya ce fa zahab biha ya abdurrahman fa atmirha min at-tan'im ya kai abdurrahman tafi da ita ka je tan'im ta dauko harama umara wannan riwaya tana ishara zuwa ga wasu abubuwan da suka faru a wurare daban-daban a mawaqif akalla guda uku mu kiyaye na farko bayani akan wurin da jinin ya zo mata shine asarif sannan na biyu kuma bayani akan sa'ad da suka yi wannan zancen da manzo Allah ya gan tana kuka to ba a wancan wurin bane ko da ta yi kuka a wancan wurin to wannan dai na ishara akan a cikin makka ne bayan mutane sun gama yin umara ita kuma bata yi umara ba ma'ana bayan umarci ta cewa kada ta yi dawafi sai ta zo tana cikin damuwa cewa gashi an gama dawafi kowa yayi umararsa kuma gashi har za a tafi aikin haji za a fita mashair kiya a lokacin da take mishi wannan kukan da wannan ainihin wato korafin sai kuma wuri na uku bayan an gama aikin hajjin kaji take ce mishi ina jin damuwa a raina nayi aikin haji babu umara sai ce to kaje da ita tayi umara wa fi sahih muslimin min hadisi tawus anha ahlaltu bi umratin wa qadimtu wa lam atuf hatta hajj tace a cikin riwayar tawus dake cikin sahih muslim na taho da ainihin niyyar aikin haji na umara ma'ana tamattu'i sai nazo na shigo kasar makka cikin jini ban yi dawafi ba fana saktul manasika kullaha ban yi umara ba amma na yi dukkanin sauran ayyukan haji kwana a mina tafiya da fita arafa kwana a muzdalifa dawowa da ifaba da ainihin wato yanka da sauransu da jifa na farko da na biyu da na washegari na biyu da ta yi waɗannan ta ce faƙala annabi sallallahu alaihi wasallama yawman nafri sai manzo Allah ya faɗa a ranar annafar shine ranar da ake barin mina kenan wato ranar da ake barin mina bayan an gama jifa akalla wato guda biyu bayan na ainihin wato na ranar na Aqaba na ranar sallah kenan 12 ga watan Zulhijja ko kuma 13 ga wanda suka yi ta'khiri ko to wannan shi ake cewa yawmun nafar ranar da kowa ke watsewa manzo Allah ya ce da ita ya sa'uki tawafuki li hajjiki wa umratiki yace mata tawafin da kika yi na ifada to ya wadatar miki wannan abin da manzo Allah ya fara gaya mata kenan kafin ta matsa yace to aje da ita ta yi waccan umara ta tsayiban da nafsiya amma ga aikin hajinta tawafin da ta yi da umararta ga aikin hajinta ya wadatar ga umara da aikin haji kamar yadda muka ji a baya tunda ta juya aikin hajinta zuwa kirani فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة وأن نصوص قرر أكن تيوى تنا نن أكن أي تنا تاي أيكن هجني دا أمرا لا في حج مفرد با أيكن هجني قوايا دي إفرادي با وصريحة في أن القارنة كما وأن الرواية سنا نون تيوى أفيلي شيمي أيكن هجن كيران يكفيه طواف واحد طواف غدا يا وداتشي وسعي واحد كما سعي غدا يا وداتشي wasarihatun fi annaha lam tarfud ihram al-umra. Kuma waɗannan riwayoyin sun nuna ƙarara cewa bata yi watsi da umrarta ba, bata fasa yin umrarta ba, bal baqiyat fi ihramiha kama hiya lam tahill minhu, ta tabbata a cikin ihraminta bata warware ba kamar yadda mai aikin hajin kirani yake. Wa fi ba'di alfazil hadisi, a wasu lafuzan kuma cewa manzo Allah ya ce da ita kuni fi umratiki, ki tabbata a cikin umarki, fa asallahu an yarzuka kiha, Allah in ya so zai baki ainihin arziki da dama da zaki samu ki karasa ta. Wala yunaqidu hadha qawluhu, wannan baya cin karo, wannan riwayat Bukhari ce, bata cin karo, Bukhari da Muslim bata cin karo da cewa da'i umrataki, can nan ya ce ki tabbata umarki, can kuma ya ce ki yi watsi da umarki babu karo a ciki. Saboda mene? Falau kana almuradu bihi rafdaha wa tarkaha, da ya zama cewa abin nufi da gaske ta yi watsi da ita ta fita sha'anin umara, lama qala laha, da bai ce miki, da bai ce da ita sa'ayuki wa tawafuki li hajjiki wa umratiki, da bai ce mata sa'ayinki da tawafinki ya wadatar miki akan aikin hajjinki da umarki ba, da sai ya zama sa'ayin da tawafin ya wadatar mata ne akan aikin hajjin kadai. Ambatan umara da ya nuna cewa can da ya ce da'i umratiki ba wai ilga'i yake ne ba, a dakatar da umara ka tai mutaba'an ayyukan umara din na sa'ayi da tawafi. Fa ulima anna almurada, sai zaman an gane cewa abin da yake nufi da'i a'malaha, ki daina karki ayyukan umara, laysa almuradu bihi rafda ihramiha, ba wai yana nufin ta yi watsi da ihramin umara bane. Wa amma qawluhu, sannan fadin shi manzon Allah da yace da ita unqudi ra'asaki wamtashidi, yanzu dai har yanzu malamai jumhur ne suke maida zance ga mutanen Kufa, malaman ainihin ashabur ra'i, cewa ki warware gashin kanki kuma ki taje. Fa hadha mimma a'dala 'ala an-nas wa lahum fihi arba'atu masalik, yace wannan kan ya zama mu'udali, wato ta zama wata mas'ala gaba mai rikici a gun malamai, san da yace an-nas ba mutane yake nufi haka mutane a sauka ba, ya ayyuhan nasu ba mutane irin shi yake nufi malamai, ina ba ta mun gane wannan kam, to wai gaba ce da taiwa malamai, ta zama musu sarƙaƙiya, ta ci musu tuwo a ƙwarya, ta tsaya musu a makogon. Kuma yace suna da mashiga hudu, akwai hanyoyi guda hudu da malamai suke bi wajen kokarin warware wannan gaba, dan dai tabbas abinda ake dauka aslan shine in dai tana cikin umara to babu maganar warware kai da tajewa. To gashi kuma an tabbatar tana cikin umara, kuma gashi an ce manzo Allah shi ta warware kanta ta taji, shine ce wannan ta tsaya wa malamai a wuya, malamai fike ne wannan, ba sauran mu jahilan gari ba, mu kan damu sai dai mu saurari abin da suke. Na ba ta mun gane wannan, sai malamin yace ahaduha, na farko fuska ta farko game da masaliku mashigar wannan zance, annahu dalilun ala rabdil umra kama qalat al-hanafiyya, wannan dalili ne akan cewa lalle umarta abar watsi ce, ta yi watsi da umara, wannan kamar yadda muka ji daga ainihin mutanen kasar Kufa hanafiyya as-saratu al-hanafiyya. Al-maslaku thani, gaba ta biyu, annahu dalilun ala annahu yajuzu lil muhrimi an yamshuta ra'asahu, cewa wannan dalili ne akan nuna halasci zuwa ga cewa mutumin da ke cikin harama zai iya taje gashin kansa. Wala dalila min kitabin wala sunnatin wala ijma'in ala man'ihi min dhalik, masu wannan magana suka ce dan dama can babu dalili a Qur'ani ko sunna ko ijma'i akan cewa dama an hana shi, malamai ne ko suka hana shi. Wala tahrimuhu, babu dalili akan haramcin haka. Wa hadha qawl ibn Hazm wa ghairihi, kai daga jin magana maka sai irin tawaye. Wannan magana ta al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah, da shi da wasu. Al-maslaku thalith, sai mashiga ta uku, ta'lilu hadhihi al-lafza, kokarin illanta cewa wannan lafazin na unqudi ra'asaki wamtashiti bai tabbata ba a riwaya, cewa ma'aluli ne, وردها da kokarin tunkude wannan matsala bi anna urwatan farada biha cewa ai urwatu dan zubair shi kadai ya kadaitu da kawo wannan lafazin a cikin masu riwaya wa khalafa biha sa'irar riwayati kuma ya saba ma sauran masu riwaya a karkashin wannan wa qadra wa hadithaha tawusun wal qasim wal aswad wa ghayru kuma wannan riwayar ta Aisha wanda ke bada wannan labarin yin jini din nan da canza aikin hajinta ba Tawus kadai rawaito shi ba amin ba Urwa bane kadai akwai Tawus ibn Kaysan akwai Al Qasim jikan ainihin babanta kenan ko Qasim dan Muhammad dan Abu Bakrin malamin su Bukhari a su Imam Malik din nan akwai kuma Al Aswad dan Yazid duk waɗannan daga cikin tabi'ai sun yi wannan riwaya wa ghairi da wasu falam yadhku ahadun minhum hadhihi al-lafza babu wani a cikin su da ya ambaci wannan lafazin qalu masu wannan da suka ce wa qadra wa hammad ibn zaid an hisham ibn urwa an abihi an aisha akwai riwaya hammad dan zaid daga hisham dan urwa daga baban shi uta dan zubair daga ainihin aisha radiyallahu anha hadisa haidha fil hajj fa qala fi hadisin nan na aikin haji sai ya ce a cikin nashi haddathani ghayru wahidin mutum ba daya ba ya bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah qala laha ya ce da ita da'i umrataki kibar umrarki wan udira asaki wamtashiti ki warware gashin kanki kuma ainihin wato ki ainihin tajish wa zakara tamamal hadith ya ambaci hadisin tiryan tiryan qalu masu wannan mace suka ce fa hadha yadullu ala anna urwata lam yasma hadhihi ziyarata min aisha kage duk wannan riwayar ta ainihin hammad dan zaid tana tabbatar da cewa ta zo da karin ilimi shine mene cewa da yi haddathani ghayru wahidin mutum ba daya ba ba biyu ba suka bani labari kenan ba daga aisha yaji wannan karin daga inji urwa da kanshi yake cewa mutum fiye da daya suka bani labari cewa ga abin da ya faru na maganar warware gashi المسلك الثالث الرابع تفركي نهد أن قوله شيء وسد يي دعي العمرة أي دعيها بحالها دع دعي دع ما اللفظين ديكي مبري برنا ديناوا دو كما ينا يدو كان أكسن حكا واتو أجعبو أجيش كان ننتردش يعني رجل كن أضاد كما يدى مثالي idan ka ce da Hausa wane ya sa wa wane ido sa ido sa ido na iya daukan ma'ana da kishiyar an sa mai ido wato ana bin diddiki me yake an sa mai ido an rabu da shi abin da ga dama ba ruwan kowa da shi yana dauka haka je kana sa mai ido wato da abin da ga dama kai duk abin da kake ina sa mai ido mana ba zan kyale ka ba sai na ga abin da kai to haka da'i ki bari ki daina yi da kuma da'i rike ta Umara ina fata mun gane wannan kamar ta hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin Bukhari zadakallahu hirsan wala ta'ud kaga ibnu hajar a cikin Fathul Bari ya kawo maganganu game da wasalce wurin da kuma abinda zai bayu bayan wasalin zuwa ga ma'ana زادك الله حرصا ولا تعد ده ولا تعد ده ولا تعد ده ولا تعد ذكا هر كلا شدا سيدي أمبتيس كون يكما أكوين ما أنسا الله يكارا مكا قوتي أكام أيكين على الخير كركا ساكي التي كركا ساكي زوا أبوجي كركا ساكي ركوء تندق بايكين مسالات نفات مغانا وانا ko kuma la ta'adu karka sake tahowa a guje ta'adu kenan karka taho a guje koko la tu'id karka sake makara irin haka haka buƙaci zuwa ga kai ruku la ta'ud karka ƙara komawa zuwa ga irin wannan abin nayi ruku daga waje duka ibnu hajirin ya kawo maganganu akan haka to wannan fa abinda malamai suke kenan jama'a malamai na gaske shi za ka ga aikin nasu ba kankani bane kuma sai sai da suka ce da rayuwarsu ga baki daya sannan suka samu wannan aiki ba irin yadda mu muke yi bane muna a sharuwan tsuntsaye sun ma'amanu sun ma kafaru sun ma'amanu sun ma kafaru muna yi muna Facebook, muna yi muna Twitter, muna zama wajen fira, mu sha shayi a can, mu ci alala a nan, mu tafi kallon kwallo, za a yi biki a Jalingo, daga nan mu hada kudi mu tafi mako guda mu bata shi a wajen dauka amarya da Salama mata amarya, a dawo kuma mu je mu ci gaba da biyan bashi. Mu yi nan, mu yi can rikici iri-iri, sabon hansar ya fito, zan canza nawa, zan je a yi kakara, ka cika 800,000, ka ba da ta 40,000, a baka ta 51,000, ba ka da muke yi ba, to shi za mu zama malamai jama'a, babu rana, kawai sai dai mu zama ƴan mahabba wa dabba kawai, saboda ba mu ciyar da lokacinmu yadda suke ciyar da lokacinsu. Ka ji an ce wani malami wanda baya bacci, kullum cikin karatu yake, irin Al-Imam An-Nawawi, ya yi shekara da shekaru baya kwanciya, irin yadda muke kwanciya magashiyan din nan, baya kwanciya haka, sai dai daga zaune ya dan kifa kanshi, inda ka san tele yana yi da azumi akan kekensa, ko kaga da yake shi duniya yake nema zai ki yin bacci, yanzu azumi na shigowa duk inda ka bi anguwan nan, haka zaka tsaka dare cikin garin nan, zaka ji kukan keke dinki ko ta ko ina, inda ka san kana barikin sojoji ana training kyar ko ta ko ina, saboda sun ba zai yi bacci ba. A haka ma kuma ba sa meeting demand din mutane, ko to malamin da baya bacci haka, akwai malamin da ba ruwan shi da matar shi, ta je ta dawo ya ki kula ta. Haka aka ba da labari game da Ibn Rajab bin Al-Hanbali, matar shi ta yi kwalliya, ta zo ta yi mishi duk kwarkwasa da za ta yi mishi, sai ya kalli ta kawai murmushi, ta je ta dawo ya ce shiga ina zuwa, haka har asuba ta yi ta yi tsaki ta yi kofa ina da tafai, sun cinye mishi sun dauke mai hankali. Haka Al-Imam Zuhri, shi ma Zuhri aka ce matar shi tana cewa ni wallahi gara ka auro mata guda uku, mu zama mun hudu a zauna lafiya, na san dai bayan kwana uku zan ganka. Al-Imam Bukhari haka matar shi take aje mai abinci, sai a kawo na gobe bai cinye wannan ba, a kawo na rana na safe na nan, akwai a kawo na dare na rana yana nan, sai dai a dauke kwanan a canza. Duk wannan malaman haka suke. Al-Imam Ibn Taymiyyah aka bada labari kamar da Ibn Abdul Hadi ya bada labari a cikin tarihin shi da yayi, ainihin wato tarihin shi na imamu na malamin shi da yayi, mai sunan shi Al-Qunut Durriya, ko yace Ibn Taymiyyah wani lokaci zai tafsiri, yakan karanta littafan tafsirai sama da guda 100 a aya daya, da haka shine aka wayi gari wajen shekara 7 duk juma'a yana tafsirin sura tabaraka wannan, wanda mu rana ɗaya za a buge ta a wuce, zama ɗaya wajen shekara 7 aka yi ana wannan tafsirin. Shi sa daga cikin abin da duniyar ilimi take jin cewa ta yi asara kasancewa Ibn Taymiyyah bai yi tafsiri yadda ake yi din nan daga Baqara zuwa Nasr, to da ilimin da za a sha yafi wanda ake sha yanzu. Amma wannan abin da ya koyar ne fa da Baqa, yace kuma in yayi tafsirin haka yakan zo musu da summary din gaba ɗaya binciken da yayi, in yazo sai ba su takaddun su kwafe a littafansu, shi kuma kawai ya ci gaba da bayani kamar ana ruwan sama. Haka yake wani tafsirin kullum bayan sallar juma'a wajen shekaru 20 yana yin shi, ko ba a sauka ba, an yi kawai iya abin da Allah ya sauke ne. Ina fata mun gane wannan jama'a, sai da rikici ne a kama shi a kullum shi ne aka daina wannan karatun, amma farkon al'amari ya daina wannan karatun. To duk waɗannan malaman shi za su zama malamai waɗanda duniya take cin moriyar iliminsu, shi za kuma ka ji ana ambatan su kullum, addinin da ake karatun addinin musulunci dole a ambace su. Kuma wannan shi ya bayi zuwa ga suke iya warware matsalolin da mu yanzu kawai sai mu ga kamar abu ne mai sauki, wani kaza majhuli ne, wani kaza maturuki ne, wani kaza fika ne, wani kaza Bukhari ya fitar da hadisin shi ba, sai mutaba'at kawai shikenan, tunda Google muke bi kawai sai mu ga kamar babu komai. Amma duk da haka ji yace wannan matsalar fa ta tsaya wa malamai a wuya, zaka ji kuma zai ta kaiwa ya kawo akan matsalar nan, ta tsaya wa malamai a wuya, Allah shi kyauta. Na'am. Ya ce mata ta je ta dawo, ita matar ya ce ta je ta dawo yana zuwa, in ta je ta dawo sai ce ki je ga nan zuwa, amma ba zai zo ba, yana falo ya ta karatu har ta yi bacci har gari ya waye. Alaikum salam. Ya gaba a ran nan awali kai wannan magana ko cewa kai kana ganin fa akwai aljinu a jikin mutane shi damin suke na mutane bacci ko da baya jikin ka zai iya ba kai hura ma iska kai ta bacci gaskiya ne mutane bacci da garan ka dauko littafi minti 15 kai bacci amma ka dauko hansa din ka sai kusa sai battery ya kai kaga wannan yana cewa to kashe kai ne shedani kenan mu kan mu ne shedanin eh mana tsakani da Allah ni abin nake cewa kai ko daukawa kai in ka dauko kanka zaka saba idan Allah ya jarabce ka da jarabawa sai kai karatu ko to kai zaka saba kamar yadda misali yanzu direba dake kama hanyar Lagos me yasa yake kin bacci tsakar dare saboda ya jarabce sai ya yi tafiyar nan kuma ka dauki dai yanzu wannan handset da ta zama mana dujal karfe 1 na dare sai ka ga mutum online me yake yi baya jin gangadi amma da ya aje handset din nan ya dauko littafi kai ko da jiki handset din ya fita daga Twitter din sai ya dauko wani ebook zai karanta bacci zai dauke shi saboda zuciyar shi ba ta kan abu amma riyada ake sabawa ake koya ake a saba shine ya zama asali tukunna mutum yana da zil din yana da wato wannan karsashin ko hamasar san abu idan yana da shi to yana da mataki na farko kenan shine da ake cewa a cikin waka zaka'un wa hirsun to wannan hirs din kwadayin ina son sai na san kaza sai na karanta sai na iya kaza wannan zai sa mutum na farko sai ya zama yana da kaman wurdi ko kuma wani tsari na karatu daga awa kaza zuwa awa kaza ko kuma a kullun rana ina so in karanta shafi kaza ko in karatu tsakanin awa kaza zuwa kaza kana yi kuma yana karuwa kana sabawa dama mu dalibai wannan ba namu bane wannan muna ishara ne ga wanda ake cewa malami amma mu dalibai dama koya shine namu koyan karatun tukunna da kuma nazarin abin da muka koya to ana nan har mu zama mun shiga cikin karabkan malamai to sai mu ta wannan karatun da binciken amma in ba mu shiga karabkan malamai da bincike ba namu bane bincike na malami yin karatu na malami duk wanda aka ambata malamai ne ta yi a san da suke dinan daliban su irin baccin da muke aka suke yadda Malam Albani zai zo zai karatu kowa in za a yi hamawiya kowa a ji tashi kawai yake sai gari ya waye dauko ta kawai karkada abin nan zai ka zo ka ji bayani ka san zaka ji su dama ba ma larurar ka bace wannan ko zaka kwana kana bacci kwana kana bacci kuma ka da amarya ku kwana kuna fira da ita shikenan eh gaskiya ne idan jarabawa ce ta duniya wadda za a baka certificate ko za a ce ka samu kari ko ba ko za a baka abin nan wani award ko misali yanzu kaga yan musabaka ai kaga tilawa da suke yaba kankanuwa bace da musaffa da kaiwa da kawowa saboda neman duniya ko ba haka bane yawwa to haka wanda zai jaraba za ga zai damu to amma ni kullum ina kusance da wannan hansar da muke riƙewa mu ta yawo da ita muna ta tabawa wani akan mashin wani a kafa wani a mota mutum yana tafe yana yi hayya kare ka a cikin kasuwa da za kuma ba wanda yake ganin cewa mai yawo da hansar ma hukaci ne amma da zaka fara yawo da littafin ka kana tafiya haka irin na Khatibul Baghdadi to yanzu zaka ganka a Facebook mala zaka ganka a Facebook abin da yake cewa ko shine kamar yadda Bukhari aka tambaye shi me maganin karatu yace maganin karatu dimantan karatu shine kawai maganin karatu amma kana yi ka sha zuma ka yi baccin rana ka ci zabibi ka ci abinci mai kyau wannan zai taimake ka wajen nishadi zai taimake ka wajen nishadi sannan kuma abin nan kuma haila yana taimakawa mutane challenge wato shine da kai magana jarabawa challenge din bukatuwarka zuwa ga abu dole yana saka kai wannan shine kai ne malamin islamiya kai ne malamin makaranta kai ne lecturer ko kai ne mai tafsiri yanzu duk wanda zai tafsiri inda na gaske yake so yi yanzu dana hankalin shi a tashe yake sati uku sauran azumi ba hankalin shi a tashe yake duk wanda tafsiri zai yi sai dai wanda zai tamsiri kawai ya cika mana gari da hayaniya to wannan kaga ba ruwan shi zai ci gaba da kare hulan shi yana yawo a gari kawai sai an ce an gauta kawai nemo Allah rahama shi su ci gaba da yi amma duk wanda da gaske zai yi za ga ya cikin tashi hankali dama lokaci yanku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا الله كم ما كنت زوجك